kyautawa zero kuke ji malam
Husainin dan ku
da ma kin so shi tunda farko kin dace da ma kin saurare shi ya zo ne da gaskiyar zance so ba a kudi ba ba kuma sai mai mota ba so ba a gida ba ban ce fannin sutura ba
gaskiyar zance ba wanda za ya san gobe kin gaba ne da shi yasa ba za ki duban ba In batun so ne kamata ba za ki samu ba Ke nake ra'ayi haka yasa ba za na sauya ba
Arziki tsuntsu da kan wane kuma kan wane Shi kwa me ƙarya ba shi da kima ko ɗan uwa ne ne Kin ga mai nema na sa ran samu ko da wata rana Shi mai noma Sashi a gona gashi kin nisa fagen soyayya kin kike bambanta kuma kin yi tsufa a guri na in aje ki matsayin mata
waye san gobe
waye san gobe
waye san gobe
ga gaskiyar Kuskuren farko ƴan mata ki kasa bambance kauna Akwai so kuma akwai soyayya mahaɗin kauna Ita so kowa na iya furta a taya zazzana Amma gane masoyin gaskiya shine wahala Wani fannin so sai yayi dariya wani ko balla A fagen so ya cike gane kowa na da buƙatar sa Wani zai zo don soyayyar gaskiya wani ko wasa Kika yarda da ni kin ka aminta ina yi maki talala Kika yada masoyi kwaɗayin ki ya ja maki san malala
Shi komai na Allah ne ki duba kamar zane A da ni ina zaune dare ɗaya ya tada ni
Yanzu ko da na ke to al'umma ka nuna ni
Kar ki manta na furta miki cewa waye san gobe
waye san gobe
Why you so good, baby?
Why you so good,
baby? Mustard makes.